wacce ta kai ki gare ni fannin so ke ce farko karshe alambari na soyayya
ni kauna ta ba wanne kai ka gare ni fannin so kai ne farko karshe alambari na soyayya
labarin soyayya.